girma wal hasan wal husain ina ta ganshe kake ya sai da fadima assalamu alaiki da ganshe ki ba quraishiya ya sai da fadima
shuma gaban dukkanin mata na duniya
ya sai da fadima
sokar jikin maiki sunan ki ne sidiya
ya sai da fadima
wanda ya so ku baya shan wuya ran wuya
ya sai da fadima Fadima.